الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 8 ga watan 6 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Qabulul Islam na Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
salamu
na'am
tamam yana ni a aikin alheri sai da yake son ta shiga aikin shi ta bata shi ne kuma ta ce dan kaiya aikin
wai misali kana son ka aikata wani aiki na alkhairi sai zuciyarka take raya maka cewa wato shine neman yaban jama'a akan wannan aiki to abin da ya kamata shine sai ka ƙara husgo zuciyarka ka seta ta akan wannan aiki ka yi shi dan Allah dan neman sakamako a gunsa a gobe kiyama saboda daman ita zuciya kamar yadda malamai suke faɗa ba a ambace ta ba da sunan alƙalam illa bi kasrati taqallubihi sai domin yawan juyawarta kana kokarin juyo ta nan ita kuma tana kokarin juyawa kamar yadda Sufyan ibn Uyayna Allah ya ji kansa yake cewa a rayuwata babu wani abu wanda nayi gogeggeniya da shi ne sha wahala a kan shi yace sama da wato niyyata yace sai ina kokarin seta ta kuma sai sanin zuciyar sai ta karkata hallo ne shi yi kokarin janyo ta hallo sai ta juya to haka ne duk lokacin da zaka yi wani aiki na alkhairi in zuciyarka tana raya maka neman yabo na jama'a to yi kokari ka seta ta karka fasa wannan aiki na alkhairi kai kokari ka kaddamar da shi amma kai kokarin tsarkake zuciyarka niyyarka na'am wai misali wai mutum ya saki mace kuma ya ce a faɗa mata kafin aje a faɗa mata ya ce ya fasa ta sauku inda ya riga ya furta ko ya rubuta takarda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi yake cewa ubangiji mai girma da daukaka ya ma al'umma ta rangwamen abinda zuciyarta ta yi wasi-wasi da ita matukar mutum bai aikata ba kaga shi ku aiki in ma ka rubuta ko ka furta to in dai ka riga ka faɗa to wannan ya tabbata na'am abinci su je kamar ayyuka wannan ta'ziya ce wai kamar mata da suka je gidan da aka yi mutuwa lokacin da za a yi jana'iza haka aka shar'anta na su je su lallashi waɗanda aka yi musu rasuwa cewa su ɗau hakuri su juri su nemi sakamakon lada abun ubangijinsu akan wannan musiba da Allah ya kaddara ma wannan bayinsa an gane ku wannan abu ne wanda yake da asali a addini balma in za a iya sa musu gawa su yi mata sallah suna iya yi mata kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya masa rasuwa ta nemi cewa a shigo mata da gawarsa cikin masallaci ta yi masa sallah wasu daga cikin jama'a suka yi mata inkari yaya za ki ce a sayo miki gawa cikin masallaci Aisha Allah ya kara mata yadda ta maida musu martani ta ce menene mafi gaggawar mantawar nan fa ba a je ko ina ba tare da jimawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan masallaci yama ƴaƴan wata mata da ake kiranta Albayba da Allah ya musu rasuwa manzon Allah ya musu sallah Sahal da Suhail wannan yana nuna mana wato shine shar'ancin ko mu ce halaccin mata wato su ma gawa sallah na'am sai dai in sun haɗu irin abubuwan da suka saba na al'ada na maguzanci kuke-kuken mutuwa da sauransu wannan kuka na daga murya to wannan kuma ya zama wajibi a hana su kamar yadda lokacin da Ja'far ibn Abi Talib Allah ya karbi rayuwarsa mata sun hada a gidan shi suna rusa kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi na cewa ya je ya hana su sahabin ya je ya kasa ya komo manzo Allah ya ce masa ya je ya hana su ya watsa musu kasa a baki wanda shi sahabin da ya kasa Umar Allah ya kara masa yadda yake masa rarauka yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ka da abu kuma ka kasa dan haka wannan shi ma yana nuna halaccin shine wato sahalarta su yi ta'aziyya in aka ce ta'aziyya shine baikon hakuri kenan alallashi mutum ayi masa kalmomi waɗanda suke kyawawa waɗanda za su kwantar da hankalinsa ya ɗau hakuri ya jure a kan abinda Allah ya kaddara masa na wannan musiba Aisha ce Allah ya kara mata yadda take masa rarauka ba Umar bane ba shi ma su na
mun saka ta ta kamar a gauye sarake da suke an ga da kuma abun da ya yi ta kuma da
ina zakka
kawana kamar da ya gabu duk lokacin sai an huta kamar bai
waye irin kaso da ake hudda ma masu gari a ƙauyuka ko sarakunan ƙauyuka in an raba gado a gona sai an shata wani yanki an yanka musu wannan haramun ne zalunci ne ba su da wani haƙƙi a cikin dukiyar magada an gane ku duk abin da suka karɓa wannan sai sun yi aman shi a ranar kiyama babu wani dalili a shar'ance da ya nuna cewa hukuma tana da wani kaso a cikin gado idan mutum ya bari duk hukumar da ta karɓi wani abu a cikin gadon masu gado to wannan zalunci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi yake cewa ana auladi kulli mu'minin min nafsihi manzon Allah ya ce ni nafi cancanta game da kowane mu'mini game da kansa manzon Allah ya ce ni nafi cancanta manzon Allah ya ce wa man taraka malan fali ahli duk wanda ya mutu ya bar dukiya manzon Allah ya ce ta iyalin shi ce ta magadan shi ce ba ma buƙatar daidai da dala a ciki yace wa man taraka dainan aw ghaya'an fa ilayya wa alayya aw kama kana duk wanda ya mutu ya bar wato shine nauyin bashi akan shi ko wasu iyallai waɗanda suke talakawa mabukata manzon Allah yace biya masa bashin nauyi ne a kaina kuma daukan dawainiyar iyalin shi manzon Allah yace abu ne wanda yake zuwa gare ni dan haka wannan hadisi yana tabbatar da hukuma ba ta da haƙƙi a cikin dukiyar magada an gane ko shi wanda ya jibinci raba muku gado shine za ku dan yarjejeniya da shi ku dau wani abu ku bashi in ya ga zai iya yayi muku in ba ya iya ba kuma ku nemi wani amma da sunan ushira da ake hudda ma hukuma musamman sarakunan kauye da masu gari to wannan haramu ne darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama mun zo dai karshen baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di har izuwa fadarsa wa ma kana minal mushriki wanda a darasin da ya gabata mun karanta hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ke bayanin cewa wasu daga cikin sahabbai sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya kuya gare su na ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a gidansa lokacin da aka ba su labari game da irin ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a gida wato sai suka ga kankantar wannan ibada suka fada suke cewa ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya gafarta masa abinda ya gabata na laifukansa da duk abinda ya jinkiri ai ya kamata a ce wato mun zarta shi to a lokacin nan sai suka ringa ci ma kansu alwashi kowanne ya ringa daukan ma kansa alƙawari na farkon sai yake cewa amma ana fala aqulul laham ni dai kusan da cewa iya rayuwa ta daga yau wato ni da nama mun raba hanya wai shi anan manufarsa Allah ya kara masa yadda zai bauta ma ubangiji ne akan hana ma kansa kayan jin dadi domin nama yana ɗaya daga cikin kaya wanda yake na rayuwa gani ko shine yace amma ana fala aqulul laham kusan da cewa ni dai wato daga yau yace ba zan koma cin nama ba mutum ya haramta ma kansa abinda Allah ya halitta masa wannan laifi laifi in har ɗabi'arka da al'adarka ce ba ta son abu ba ta shahawar shi wannan ba laifi bane an gane ko ba laifi bane kuma bali ma akwai lokacin da kana son abun likita yakan taka maka birki domin kiyaye lafiyarka kuma wannan ya zama wajibi ka bi gargadin da shi likita ya maka domin kiyaye lafiya wajibi ne ubangiji ta'ala ya faɗa wala tulqu bi aydikum ila tahalluka wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kar ku miƙa hannayenku zuwa ga hallaka idan aka ce at-tahalluka duk abin da zai kai duk abin da karshen shi zai zamanto zuwa halaka to wannan haramu ne mutum ya aikata duk abin da ka san zai iya halakar da kai kuma haka Allah ya faɗa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku ma'ana duk abin da zai kai zai zame maka sababi zuwa rasa rayuwarka to wannan haramu sai yace domin ku san da cewa ubangijinku ya kasance wato mai tausayawa game da ku lalle likita wanda yake kwararre amintacce idan ya auna ka ya auna ya tabbatar maka cewa wane ka nisanci abu kaza to bin wannan gargadi nashi ya zama wajibi domin kiyaye lafiya akwai waɗanda likita yake hana su cin nama saboda sun samu rashin lafiya cuta wadda take cin nama to amma haka da sunan cewa ibada ce ka kusanci Ubangiji game da haram hana ma kanka abinda Ubangiji ta'ala ya halitta maka wannan laifi ne kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun shi anan a matsayin ibada ce neman kusaci ne yake ga Ubangiji cewa wai ni dai wato daga yau yace ba zan koma cin nama ba wa qala al-akhar wani daga cikin su shi ko sai ya fada yace amma ana fa aqumu wala anamu ni dai ku san da cewa daga yau wato diddare na Allah zan ci gaba da tsayuwa game da yin nafilfili wala anamu ba zan koma yin baccin dare ni da bacci a cikin dare mun raba hanya shin fitar bacci an nade ta shi kuma iya alwashin da ya ci ma kansa wa qala al-akhar wani daga cikin su shi ko sai ya fada sai ya ce amma ana fala atazawwajun nisa ni dai ku san da cewa daga yau yace ba zan koma auren mata ma'ana ni da mata mun raba hanya kawai zai dukofa banda ibada a rayuwarsa ba abin da zai wa qala al-akhar wani daga cikin su shi ko sai ya ce amma ana fa asumu wala ufkir ni dai ku san da cewa iya rayuwata dini na Allah zan yi ni da azumi yace ba zan aje ba iya rayuwata kawai zan ci gaba da azumi kowa dai ya ci ma kansa alwashi iya abin da yake gani zai iya wai da sunan neman kusaci ga Ubangiji domin ya ga kankantar iya abin da manzon Allah yake na ibada a cikin gida to ya kafa hujjar da cewa ai dole a ce ya zarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya bambanta da shi shi manzon Allah Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na laifukan sa da duk abin da ya jinkiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo gida aka fada masa suwana faga alwashin da suka ci ma kansu kowa ga iya abin da ya fada manzon Allah ya tara su sai yake fada musu yace lakinnani aqumu kusan da cewa lalle ni wato nakan tashi a cikin dare ne ina filfili wa anamu kuma na kwanta na yi bacci na huta wa asumu kuma kusan da cewa nakan yi azumi wa uftir kuma nakan aje na huta wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata wa aqulul lahama manzo Allah yace kuma ina cin nama fa man ragiba an sunnati fa laysa minni manzo Allah yace duk wanda ya kiyamaci sunnata to baya tare da ni ma'ana baya daga cikin mabiyana to kaga anan kai tsaye raddi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya musu akan wannan alwashi da suka ci ma kansu wanda shi musulunci addini ne wanda yake wato tsaka tsakiya wanda bai kasa ba game da inda ake so a kai kuma bai wuce makadi da rawa ba haka ake buƙatar mu'mini ya kasance kar ka kasa kai inda ake buƙatar a kai ka salance ka ragunci to kuma ba a son ka wuce aya zaki ko ka wuce gona da iri ga inda ake so a tsaida ka inda aka tsaida ka ka ce a kai sai ka zarta wanda daman shi al'adar addini duk lokacin da mutum ya dora ma kansa abin da yafi karfin sa to di yadda za a yi dan lokaci ka dan sa masa ido zaka ga ya dakushi ya kasa kamar yadda Abdullahi ibn Amr ibn al-As da ya daukan ma kansa alƙawarin diddare na Allah sai ya kwana yana sallah dini na Allah azumi zai yi kuma sai ya sauke alƙur'ani manzon Allah ya kira shi ya ce masa naji alwashin da kace ma kanka amma fa ka san da cewa ba za ka iya ba manzon Allah ya ce masa jiye ka a duk wata kai azumi uku domin yin azumi uku a kowane wata manzon Allah ya ce daidai da azumtar zamani yake gaba daya ma'ana tunkar ka shekara kana azumi baka huta baka aje ba manzon Allah ya ce masa kuma jiye ka wato a duk wata ka sauke alqur'ani sau daya abin da ya shafi azumi manzon Allah ya ce masa wannan abin da ya shafi sallah manzon Allah ya ce masa ka tashi a cikin dare kai sallah sannan kuma ka kwanta kai bacci ka huta ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi fa kokarinsa ya wuce haka abin da ya shafi azumi manzon Allah ya ce masa to je ka idan kai azumi sai ka kwana biyu kana hutawa sannan kuma kai hallo ka samu kwana biyu ka huta yace a ya rasulullahi kokari na ya wuce haka manzo Allah yace masa to je ka kai azumi irin azumin annabi Dawud manzo Allah yace wannan shine fiyayyen azumi sai yace ya rasulullahi yaya azumin annabi Dawud yake manzo Allah yace kana yasumu yawman wa yuftiru yawman annabi Dawud alaihi salam ya kasance idan ya azumci yini to kuma yinin da ke bayansa sai ya huta ma'ana yau in yayi azumi gobe sai ya huta jibi in yayi gata sai ya huta haka rayuwarsa take manzo Allah ya ce kuma in ya hadu da abokan gaba a fagen daga annabi Dawud baya ja da baya baya gudu wannan azumi baya sababa masa rauni a jiki sai ce ya rasulullahi kokari na ya wuce haka a dada mu manzo Allah ya ce masa ai babu sama da wannan a wata riwaya manzo Allah ya ce la samu man sama dahar duk wanda ya azumci zamanin sa ya maida rayuwar shi kullun azumi manzo Allah ya ce ba azumi bane be to a shahid anan Abdullahi ibn Amr a karshen rayuwarsa sai da yayi nadama lokacin da tsufa ya cin masa ya kasa da kele yake yin azumi yace wallahi yau inda za a dawo masa da rangwamen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa na cewa ya je a duk wata na Allah yayi azumi uku yace wallahi da zai iya bada duniya da abin da yake cikin ta in dai har za a iya dawo masa da wannan rangwamen to amma ya riga ya dau alƙawari ya dau alƙawarin cewa zai yi wannan azumi na annabi Dawud sai ya zamanto ya kan kwashe wasu kwanuka ya yi azumi hannu wasu kwayen jera kwanuka gwalgwadansu kuma yana hutawa da kyalake kai azumi don haka shi al'amari na ibada tsakaitawa ake bukata kuma wannan shine abinda Allah ya fi so ya fi kauna aikin da zaka dawwama akan shi yau da gobe ko mun kankantar shi kamar yadda hadisi ne sahihi ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aw kama qala mafi suriyar ayyuka a gun Allah subhanahu wa ta'ala mafi dawwama aikin da aka nace akan shi yau da gobe ko mun kankantar shi yau kai raka'a biyu a cikin dare gobe kai biyu jibi kai biyu gata kai biyu shi yafi a ce a yau kai raka'a 20 ko 30 sai a ce kuma gobe ka kasa don haka shine anan wato malam ya zo da wannan hadisi wanda a ƙarshen isar wato shine anan yake cewa fata amman an gane ku kenan anan wannan kissa tana tabbatar mana cewa wato shi addinin Allah ana wajibi ne a karɓe shi gaba ɗayan sa a dunkule da bayanin sa daki daki duk wani abu na ibada ka karbe shi yadda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in a dunkule ne in bayani ne daki daki ka karbe shi kenan kar ka bauta ma ubangijinka da wani azumi ko sallah ko wani abu akan abin da ba shari'a ba ta zo da shi kamar yadda anan suka ci ma kansu alƙawulla da shi wanda yace ba zai yi bacci kwata-kwata a cikin dare da wanda yace zai maida rayuwarsa gaba daya wato azumi ne da wanda yace shi ba maganar aure da wanda yace shi kwata kwata ya rayuwarsa ba zai koma cin nama ba kaga wannan duka abubuwa ne suka zo da su ba akan fuska wanda shari'a ta zo da shi dan haka shi ko tsantsar koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tabbata sai idan aiki ya kasance ya dace ma wato shari'a a cikin al'amurra guda shida duk wani abin da zaka zo da shi da sunan ibada to ya zamanto ya dace ma waɗannan al'amurra guda shida shine suke din auna aiki kenan al'amari na farko shine as-sabab sababi karka ba ibada wani sababi face sai in Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bata wannan sababi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam an gane ku kamar yanzu misali akwai masu zauwa da wata ibada akan wai rayar da dare wanda aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zaka ga daren nisfin Sha'ban wasu sun zo da wata ibada da sunan wani azumi da ake kiran shi a Hausa wai gimshiki an gane ku gimshiki ran 15 ga watan Ramadan zaka ga musamman a cikin irin wannan kasashe namu na Hausa zaka ga ana wani azumi na musamman mai suna gimshiki har ma suna cewa wai duk wanda ya wuni da wannan azumi an so in ya zo buɗe baki ya yi buɗe baki da namun zaguwa in bai samu namun zaguwa wai ya yi koda da kwai ne kwanta ne kuma zaka ga malamai suna ba da wasu nafilfili wai da ake yin su a ran nan tsakanin magariba da isha har ma da wasu addu'o'i na musamman wai da sunan cewa ai shi wannan nisfu min Sha'ban shine wai daren da Allah yake kaddara duk wani abin da yake wakana a cikin shekara da wanda za a kashe da wanda za a rayas da wanda za a azurta da wanda za a talauta da wanda za a ɗaukaka darajar shi da wanda za a kaskanta da wanda za a dura masa rashin lafiya da wanda za a yayi masa da sauransu cewa wai a wannan dare ne illa kasancewar nassi na alqur'ani ya tabbatar da wannan at-taqdirul umri ko mu ce at-taqdirus sanawi a daren lailatul qadri ne yake kasancewa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul dukhan fadarsa subhanahu wa ta'ala da yake hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin ashahid chai fiha yufraqu a cikin wannan dare daren lailatul qadr ubangiji ta'ala yace yufraqu kullu amrin hakim ake karkasa dukkan wani al'amari wanda yake abun kyautatawa abun hukuntawa abun Allah subhanahu wa ta'ala daren lailatul qadr a cikin wani wata yake cikin watan ramadan yake domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa ku kirdadi daren lailatul qadr a cikin wata na ramadan kuma a cikin goma na karshe kuma a cikin mara a cikin kwanukan godararen goma na karshe shi ma a mara kamar yadda Allah ya faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadr to shi alqur'ani a wani wata ne Allah ya saukar da shi cikin wata na ramadan shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan to kaga wannan ibada da suka dauka suka bata wani sababi cewa ai dare ne wanda yake na Isra'i da Miraji daren wannan daren nisfin min Sha'ban da sauransu wannan kwata-kwata ya saba ma sunna wannan ibada da suka zo da ita sun ba ta sababin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta sababi ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam ba da suka bada akan wannan dare na cewa wai shine wanda ake karkasa al'amura shi wannan daren nisfin min Sha'ban shi daren Isra'i da Mi'raji a cikin watan Rajab ne suke bada shi ma wata ibada ta musamman. To dan haka duk wanda zai ba ibada sababi wanda ba Allah subhanahu wata'ala ya bata wannan sababi ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam, to ko shekara dubu yana wannan ibada Ubangiji ta'ala ba zai karba ba. Ba ibada sababi abu ne wanda ya takaita ga Allah subhanahu wata'ala ko manzon sa. Misali yanzu duk wanda ya shiga masallaci da nihin zama, wane ne ya bada cewa wannan shiga masallaci da nihin zama baya halatta matukar mutum yana da tsarki ba tare da yayi nafila raka'a biyu ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Qatada yace idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn. Idan ɗayan ku ya shiga masallaci, manzon Allah yace kada ya zauna sai yayi sallar raka'a biyu. Menene sababin yin wannan raka'a biyu? Shine shiga masallaci da nihin zama. Wane ne ya bamu cewa in mun ga hasken rana ya dishi ko hasken wata ya dishi cewa mu shiga masallatai, mu yi ta yin sannoli, mu yi ta istighfari, a yawaita sadaka, a yantar da bayi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya shar'anta mana wannan cewa sababin ita wannan sallah shine dishewar hasken rana, wato ko kuma dishewar hasken wata. To haka lamari na biyu, wato shine jinsi. Kar ka zo da ibada ka bata wani jinsi wanda ba Allah subhanahu wata'ala ya bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda so da yawa zaka ji an ce in kai kaza sai an yi kaza, kamar misali in aka yi addu'a kaza a ce a sai an yanka dabba kaza, dabbar ma sai an baka jinsin dabbar da za a yanka. To dan haka kasancewar ba ibada jinsi a ce da abu kaza za a yi, wannan shi ma ya takaita ga abin da ya zo a shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Yanzu misali idan muka ɗauka layya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana jinsin dabbobin da ake yin layya da su, su ne bahimatul an'am, raƙumma da shanu da ƙanƙanan dabbobi, tumakai da awakai. Inda za a wayi gari layya, misali ka kama duki ka yanka a matsayin layya, to Allah ba zai karba ba, domin kayi layya ba da jinsin dabbar da aka shar'anta yin layya. Amma inda za ka yanka doki da sunan sadaka, to wannan yayi daidai. An gane ku? Domin cin naman doki halaka ne. Hadisi yana cikin Sahihu Muslim. Malaman Malikiya su ne suka karhanta a magana ma wadda take mafi bayyana a Malikiyance, ma ba haramu bane, makruhi ne. Tare da cewa nassi na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da halaccin cin naman doki, kamar yadda Asma'u diyar Abubakar Allah ya kara mata yadda, hadisi yana cikin Sahihu Muslim, take cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yanka doki, mu da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ci. Misali inda za ka yi layya da doki, Allah ba zai karba ba, domin ka yi layya ne da jinsin da ba a shar'anta yin layya da shi. Misali yanzu zakatul fitr, zakata hudda kai, ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana jinsin da ake yi da ita, shi ne jinsi na abinci. Alkama ko sha'ir ko dabino ko hatsi ko dawa ko shinkafa ko wake ko maka da duk abin da yake kama da haka. Inda za a wayi gari yau ranar Idi, Idi na azumi, ka ce kai ai sukari zaka auna da shi, zaka yi zakkar hudda kai, to ko bahu dari ka bada na sukari, Allah ba zai karba ba, saboda sukari ba abinci bane. Manzo Allah ya nuna mana da jinsin abin da ake. To abu na uku shine wato gwalgwado adadi. Ba wanda ya isa ya ba ibada adadi in banda Allah ko manzansa. Duk wanda ya ba ibada adadi adadin da ba Allah ba ya bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama, to ko yayi Allah ba zai karba ba. yanzu misali waɗannan salloli lokaci biyar wani ne ya ba su adadi azhar raka'a hudu la'asar hudu isha hudu magruba uku asuba biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya mana wannan bayani inda zaka dada ka ce kai takwas zaka yi azhar kai ba ma takwas ba ka ce kai raka'a biyar zaka yi to in kai wannan biyar kin Allah ba zai karba ba saboda ka wuce adadin da aka bada an gane ku dole ka zo da ibada iya gwalgwadon yadda shari'a wato ta iyakanci yanzu misali wanke gaban arwalla shari'a ita ce ta nuna mana duk wata gaba da ake wankewa gaya shine a wanke ta sau uku kamar yadda wanke fuska ko hannun dama ko hannun hagu sau uku ake wankewa idan ka ce akai sau hudu zaka wanke to wannan in kai sau hudu Allah ba zai karba ba saboda ka wuce adadin da shari'a ta yanki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna ma wani sahabi yadda ake arwalla a ƙarshe manzo Allah ya ce duk wanda ya dada akan haka ya munana kuma ya zalunci kansa abu na hudu shine kaifiya ba wanda ya isa ya ba ibada kaifiya in banda Allah ko manzansa idan ka zo da ibada sun kunye yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta to Allah ba zai karba ba yanzu misali arwalla farko shine a wanke hannuwa sau uku kafin a tsoma su cikin makayi sannan a kurkura baki a shaka sau uku a wanke fuska sau uku a wanke hannun dama sau uku na hagun sau uku a shafa ruwa a kai a shafa a kunna sannan a wanke kafar dama sannan a ƙarshe a wanke ta hagun haka kaifiya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce a kai da kafa zaka fara an gani kace kai da wanke kafa zaka fara to in kai haka Allah ba zai karba ba domin ka ba ibadar kaifiyar da ba Allah subhanahu wataala ya bata ba manzon shi ba abu na biyar zamani ba wanda ya isa ya ba ibada zamani lokaci ya ce a lokaci kaza za a yi in banda Allah ko manzon sa yanzu misali a wani wata ake yi layya watan zulhijja ran goma ga watan zulhijja a ran nan ake yanka layya bayan an yi tsayuwa ta arafa ran tara ga watan zulhijja sai ka ce kai layyar ka sai cikin watan ramadana za ka yi ko kuma cikin watan rajab za ka yi layya to Allah ba zai karba ba an gane ku yanzu misali sita min shawwal a cikin watan shawwal manzon Allah ya nuna mana ake yin shi duk wani azumi na rakiyar wata duk wanda ya azumci ramadan ya raka shi da azumin shida a cikin watan shawwal manzo Allah ya ce tamkar ya azumci zamaninsa ma'ana ya shekara yana azumi bai aje ba sai ka ce kai a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja za ka yi azumin rakiyar wata to in ka yi Allah ba zai karba ba saboda ka yi shi ba a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kamar yadda wani malami yake bada fatawar cewa wai mutum yana iya jinkirta azumin rakiyar wata wai ya kai shi wai a cikin wai watan wai zulhijja wai kwanuka goma na farkon zulhijja tare da cewa dama ba malamin sunna ba ne ba misali yanzu misali na biyu yanka layya a wani lokaci ake yanka layya bayan gama sallar idi bayan gama sallar idi shine zamanin da ake yanka layya duk wanda ya yanka layya kafin a sallaci sallar idi to Allah ba zai karba masa ba saboda ba layya bace bai nama ne yace me yasa saboda bai yanka ta ba a cikin zamanin da Allah ya gayyada zamanin kamar yadda Abu Hurda ibn Niyar Allah ya kara masa yadda hadisi yana cikin sahihul Bukhari an wayi gari ranar idin layya sai yayi sammako kafin a je masallacin idi ya yanka layyar shi aka dafa nama aka ci sannan aka je idi an je idi bayan an gama sallah sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kuduba yana faɗa yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallar idi manzon Allah ya ce shine yayi layya amma duk wanda ya yanka kafin mu gama sallah manzon Allah ya ce ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba da yabaci Abu Burda Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miƙe ya ce ya Rasulullahi ni ko tuntuna an yi an gama ya ce ya Rasulullahi makwabta nake da su talakawa mabukata ina kwadayin naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin na wani ya je ma'ana su samu dan abin da za su ci kafin a je masallacin Idi shi yasa na yi sammako na yanka layyata manzon Allah sai ya ce masa shatuka shatu lahani layyarka da kai manzon Allah ya ce nama ne ba layyawace sai ya ce to ya Rasulullahi ina da wani gunsuru kusashe mai mai sai dai bai shekare ba shin ya Rasulullahi zan iya yanka shi a madadinta manzon Allah ya ce je ka kai an maka rangwame ka yanka amma baya halatta har zuwa kiyama wani ya yanka akuya ko dan akuya wanda bai shekare ba a matsayin layya dan haka kyakkyawar niyya ba ta riki da bid'a ta koma ibada kyawun niyyar wannan sahabi kaga bai mai da ba cewa wannan layya da yayi cewa ta yi me yasa saboda ya yanka ta ba a zamanin da Allah subhanahu wataala yanka kamar yanzu misali mutum ya ce bari mun gama sallar isha kawai in tashi yin sallar asuba in yi suhi in ci gaba da bacci na sai karfe 9 ko karfe 10 na tashi to kaga in yi wannan asuba Allah ba zai karba ba me yasa saboda yayi ta ba a lokacin ta ba lokacin sallar asuba shine bayan ketowar alfajir dan haka ba ibada zamani abu ne wanda ya takaita sai Allah sai manzansa abu na shida shine wuri ba wanda ya isa ya ba ibada wuri ya ce a wuri kaza za a yi sai Allah ko manzansa yanzu misali ran 9 ga wata Alhazzai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance wani fili cewa alhazzai sukan zo nan su tsaya shine ake kira tsayuwa Arafa idan ka nemi wani wuri ka je can ka tsaya ka ce yo ina ne ba ko ina ba na Allah bane ba bari in samu wuri ka nemi wani wuri can ka je ka tsaya to in ka je ka tsaya wannan ibada Allah ba zai karba ba wannan fili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade dole ka zo nan ka tsaya in ka nemi wani wuri ka je ka tsaya ba nan ba hajjin ka ba ta yi ba yanzu misali mina ita ce wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana inda ake zuwa a yanka hadaya da sauransu idan ka nemi wani wuri ka je ka yanka to da wannan hadayar ka ba ta yi ba kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa kuma mahilluha ila albaytil atiq kuma mahilluha ila albaytil atiq kuma a wata aya yace hatta yabluga alhadiyu mahilla wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadiyu mahilla to dan haka waɗannan sune al'umuri sita kenan wanda dole ya kasance ibada ta dace ma abin da yazo a shari'a waɗannan al'amura shida kenan sababi adadi jinsi kaifiya zamani wuri an gane ko sababi adadi jinsi kaifiya zamani wuri as-sabab wal adad wal jins wal kaifiya waz zaman wal makan dole zamanto ibada ta dace ma waɗannan al'amura shida to kaga kasancewar shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe dai ya nuna musu cewa duk wanda ya kyamaci sunnata manzon Allah yace to baya daga cikin mabiyana baya cikin mabiyana dan haka shi addinin Allah tsakaitawa ne wannan kuma shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane zamani a kowane wuri duk abinda zaka zo da shi ne ibada to ya zamanto ya dace ma shari'a ya zamanto tsantsar koyi ne kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yi gaban kanka ka dora ma kanka abin da ya wuce matsayin ka ko kuma ka zo da abin da bai dace ma shari'a to wannan koda mutun yayi ubangiji subhanahu wataala wato ba zai karba ba shi yasa anan malam yace fata amman yace ka dora idza kana ba'du sahabati arada tabattuna lil ibada قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة ما لا يجي كلورا تبدو واندي يكي نبصيرا يجي انهر واندك تكين صحابي يائنهم التبتل شيني ينكي وكوتا كوتا للإبادة domin ibada yanke alakar shi da komai kawai shi sai ibada in aka ce at-tabattul shine wato yankewa ka yanke alaka da komai kawai ka kadaita domin ibada kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa tabattal ilaihi tabtila an gane ko to shine ake kira at-tabattul to yace in har wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nihi yake alaka game da komai na rayuwa kawai domin ibada aka fada masa wannan fada wanda take kakkausa aka masa magana da kakkausan harshe kuma aikin shi da yake nihi aka ambace shi cewa kiyamar sunna ce to menene zatanka wato ga wani abu wanda ba wannan ba da bid'o'i da mutane suka kirkira kaga anan kowanne daga cikin su abubuwan da suka ci alwashi ibada ce amma sai suka zo da ita ba akan yadda tsarin yadda shari'a ta zo da ita ci ɗayan wace haihuwar shi iya rayuwar sa ba kullun kawai zai wuni da azumi ɗayan yace kawai shi kwana zai yi banda sallah shi ba shi da wani aiki to anan manzon Allah ya ambaci cewa wannan aiki nasu kiyamar sunna ne kuma aka musu fada da kakkausan harshe aka nuna cewa kiyamar sunna ne to ina ga menene zatanka ga wani abu na bid'o'i da mutane suke zawa da shi a matsayin ibada a yau kuma menene zatanka cewa in ba sahabi bane bai yi irin wannan wannan fa sahabbai ne wa aka kausasa ma harshe to ina ga wanda yake ba sahabi ba kira wannan ya ishi mai hankali yayi kokari a rayuwarsa duk abin da zai zo da shi na ibada to yaga cewa ya dace wa sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk aikin da za a yi da sunan ibada in bai dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babu kyakkyawar niyya ko shekara dubu mutum yana wannan ibada Allah ba zai karba ba dan haka nan kusa cikin muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani littafi ne daga cikin littattafan fiqhul malikiyya yake cewa wala yakmulu qaulul imani illa bil amal fada ta imani ba ta cika sai da aiki yace wala qaulun illa bi niyya wala amalun illa bi niyya wala qaulun wa amalun illa bi muwafaqati sunna fada ta imani ba ta cika sai da aiki fadar da aiki ba sa cika sai da niyya fadar da aiki da niyyar dukkan su ba sa tabbata illa bi muwafaqati sunna sai an dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai kalimatu shahada wannan kalimatu shahada da kai ba ta gasgata sai an ga kana aikata abinda wannan kalima ta kunsa abinda ya shafi sallah azumi zakka da sauran dukkan wasu ayyuka na ibada wannan aiki da kake aikatawa na ibada da kalimar ta imani da kai ba sa cika sai kai kyautata niyya kai dan Allah fadar da aikin da niyyar kuma dukkan su ba sa tabbata sai ka dace ma sunna shine karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a takaice kenan wannan babi da ya gabata za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala fa aqim wa shahaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinu al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun wa qaulihi ta'ala ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa wanda kuma umarni ne wanda ya haɗa dukkan mabiyansa har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce masa ka tsayar da fuskarka lid-dini wato ga wannan addini da Ubangijinka ya shar'anta maka. Haniban, kana mai karkace ma komai, kana mai fuskantar Ubangijinka subhanahu wa ta'ala gaba daya. Sai ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, kala zinci halittar Allah wanda ya halicci bayinsa wato akanta. Sai ya ce la tabdila li khalqillah, babu canzawa ga halittar Allah, ma'ana babu wani wanda ya isa ya canza halittar Allah. Haka Allah ya halicci bayinsa akan tauhidi gaba daya, don haka wani bai isa ba ya zo ya halicci wani akan wata bid'a ba ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai ka canza abinda Allah ya halitta, amma ba ka canza halittar Allah ba. Sai ya ce zalika dinul qayyim, wannan wato shine addini mai kyakke wanda babu karkata a cikinsa. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, sai dai mafi yawan mutane basu san da haka ba, sun jahilci lamarin. Lafazin fa'aqim waje haka umarni ne anan Allah subhanahu wa ta'ala yake ma manzansa, yake ma dukkan mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiyan kowane annabi har zuwa kiyama, wato cewa mutum ya tsayar da fuskarsa wato ga wannan addini. Me ake nihi da tsayar da fuska? Shine tsarkake aiki, ka tace ibada, ka yi ta dan Allah, karka sanya masa kishiya, karka hada bautar shi da wani. Kamar yadda wannan shine ake kira islamul wajhi lillahi ta'ala, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kamar yadda can yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Islamul wajhi shine ai ikhlasul aman, tsarkake aiki saboda Allah. Haka shine wato iqamatul wajhi, tsayar da fuska. Ma'ana ka tsarkake aikin ka, duk wata ibada ka tsarkake ta, kai ta dan Allah. Shine yace lid-dini, wato ga wannan addini. Me ake nihi da addini? Anan shine tauhidi, kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta. Shine yace hanifan, kuma kana mai karkace ma komai, duk wani abu wanda yake na shirka na bid'a ka karkace, ka juya masa baya, ka yi hannun riga da shi, ka fuskanci Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, ka kadaita shi da bauta. Sai yace fidratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Lafazin fidra anan mansubun ne alal igra, ma'ana kala zinci. Fidratallahi halitta ta Allah. Menene halitta ta Allah? Ma'ana duk wanda Allah ya halitta, ya halicce shi ne akan tauhidi. An gane ku? Fitraj, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa dukkan wani da da ake aihuwarsa, ana aihuwarsa ne wato akan tauhidi. Shine yace kullu mauludin yuladu wato alal fitra, dukkan wani da da ake aihuwar shi akan haife shi ne akan wannan fitra, ma'ana akan tauhidi. Sanin Allah subhanahu wa ta'ala cewa shine mahalicci, shine mai kashewa, shine mai rayawa, shine mai azurtawa, shine mai talautawa, shine mai saukar da ruwa daga cikin girgije, shine mai fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, kuma shine zai tada alkiyama ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa, kuma shine wanda ya cancanta a bauta masa. kowa akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi. Dan haka malamai suka ce inda za a bar dan Adam akan fitrar shi yadda Allah ya halicce shi, to idan ya tashi ya san wane ne ubangije shi, kuma ya san wane ne ya cancanta a bauta masa, matukar wani bai zo ba ya canza masa ra'ayi, ya canza masa fitra. Kamar yadda a hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito da manzon Allah ya ce kullu mauludun yuladu ala al-fitra, manzon Allah ya ce fa abawahu yuhawwilanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ya ce kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, hal yake cewa hal tarawna fiha min shada'a aw kama qala, manzon Allah yake cewa yace sai dai mahaifansa wato su maida shi ba yahudi in yahudawa ne, ko kuma su maida shi dan mushan idan nasarawa ne, ko kuma in maguzawa ne su maida shi ba maguzi. Shine manzon Allah yake cewa wato kamar yadda dabba take aihuwar dabba jama'a, zaka ganta halittar ta a ciki, manzon Allah yace har ta hissu fiha min jada'a, shin ka taba ganin dabba an haife ta kunnanta a tsayi, ko an mata wata wuta, ko an mata wata ala, cikakkar halitta haka ake aihuwar ta, sai dai masu yi ta siyanka su yanke mata kunnan, su tsaga mata kunne, su yi mata wata alama, ga abin da ya kama da haka. To haka kowa in ya zo duniya a matsayin musulmi yake zauwa mai tauhidi, in aka bar shi akan fitrar shi akan haka zai tashi, matukar ba a canza masa ba. To shine anan yace kamar yadda kuma hadisi yake cikin sahihu muslim, hadisin ibn himar Allah ya kara masa yadda ubangiji mai girma da daukaka da kanshi yake cewa khalaqtu ibadi kullahum hunafa, ubangiji ta'ala yake cewa bayina gaba ɗayan su na halicce su ne a matsayin wato musulmai waɗanda suke masu tauhidi. Shine yake cewa shaidanu su ne suka zo musu suka zamar da su gabarin tafarkin da na dora su, shaidanu in ma na aljannu ko shaidanu waɗanda suke na mutane, fajtalatuhum shayatin, shaidanu su ne suke zamar da su su sabular da su ga wannan tafarki. Shine anan yace fitratallahi latifa baran nasa alaiha, kana zumci halitta ta Allah wanda ya halicci bayinsa wato akanta, kenan shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yin imani da shi. Kamar yadda Al-Hafiz Abu Umar ibn Abdul Barr Allah ya ji kansa yake cewa abu ne sananne abun dukkan magabata waɗanda suke ma'abuta ilimi na ahlus sunna wal jama'a, suka ce annal yace annal murada bil fitra fi hadhihi al aya hiya al islam, abinda ake nihi da fitra a wannan aya shine musulunci, in aka ce musulunci shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, al islam huwa al istislamu lillahi bit tawhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, sai ya ce fitratallahi allati fatarar nasa alaiha, sai ya ce la tabdila li khalqillah, babu canzawa ga halittar Allah, ma'ana babu wani wanda ya isa ya halicci wani akan shirka har abada, ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mai halitta, bayan shi ko da ya halitta ya halicce su ne akan tauhidi, ba wanda ya isa ya canza halittar Allah, sai dai ka canza abinda shi Allah ya halitta, ka zo ka cusa masa wani ra'ayi ka karkatar da shi daga tafarkin da Allah ya halicce shi ya dora shi, amma asali kowa akan tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi, inda za a bar shi kuma akan haka zai tashi. Sai ya ce zalika ad-dinul qayyim, wannan shine wato addini wanda yake mai kekke, ma'ana kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, shine addini wanda yake mai kekke wanda babu wata karkata a cikinsa. Sai yace walakinna aktharan nasi la ya'lamu, sai dai mafi yawan mutane ubangiji ta'ala yace basu san da haka ba, mafi yawan mutane basu san da haka ba. A karkashin wannan aya malamai suka ce wannan dalili ne wanda ke nuna cewa wato ba a kafa hujja wato da yawa in yawan ya kasance akan kuskure yake, iya abinda ake kafa hujja da shi walki kan gaskiya, koda mutum ɗaya ne akan gaskiya, to wannan shine abinda ake kafa hujja da shi, ba yawa ba. In kun kai ku dubu cewa ga lamarin da kuke, in wannan lamari naku ya saba ma shari'a, to wannan taron ku gaba ɗaya kawai taron banza ne, taron ciyawa ne. Wanda yake kan gaskiya in mutum ɗaya ne, wannan shine ake kafa hujja da shi. Dan haka Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa, yake cewa ma wafaqal haqqa, yace fa huwa lil jama'a wa in kunta wahdaka. Abin da ya dace ma gaskiya shine ake kira jama'a, yace ko da kai kadai, ko kai kadai ne in dai akan gaskiya kake, to wannan ita ce jama'a. Amma mutane ko sun kai 100,000 abinda suke kai in dai ba gaskiya bane, to wannan ba a kiran su jama'a. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a wata aya na cikin suratul an'am, wa in tu'i aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ubangiji ta'ala yace inda zaka bi mafi yawan jama'ar da ke ban ƙasa, to za su kautar da kai gabarin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa ba a kafa hujja da yawa akan gaskiya, cewa ai tunda jama'a ga inda suka yi su suke kan gaskiya, kuma karancin jama'a waɗanda suke akan wani al'amari daga cikin al'amura na addini, ba a kafa hujja a ce ba gaskiya bane, inda cewa gaskiya ne ai da an gansu da yawa. Kuma daman sunna ta Allah, su waɗanda suke kan gaskiya ƴan kaɗan tun zamanin da ya wuce ka kai har izuwa kiyama, waɗanda suke kan gaskiya a cikin jama'a ba su wuce ba a lissafa. Yanzu ka ɗauka misali musulmin da suke raye a duran ƙasa a yau, in ka danganta yawansu izuwa kafirai, dukkan musulmin ba su kai kashi ɗaya daga cikin goma ba. Kuma a musulmin ka zo ka kasa kashi goma waɗanda suke kan sunna, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wannan addini, ba su kai kashi ɗaya a cikin goma ba. Haka daman lamari na Allah yake, waɗanda suke masu gaskiya ɗan kaɗan ne a cikin jama'a. To dan haka maganar cewa kai sai kaga inda jama'a suka yi yawa, kai kawai ka ringa auna cewa ita gaskiya abun yawa ake samun ta, wannan ba haka bane ba. Nan Ubangiji ta'ala ce walakinna aktsaran nasi la ya'lam, sani dai mafi yawan mutane Ubangiji ta'ala ya ce ba su san da haka ba. Kuma can ya ce wa in tu'i aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, da za ka bi mafi yawan jama'ar da ke ban ƙasa, to za su kautar da kai gabarin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka dai Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya ajiye mana ka'ida, ma wafaqal haqqa fa hiya li jama'a wa in kunta wahda. Abinda ya dace ma gaskiya shine ake kira jama'a, ko kai kadai ne, ko kai kadai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo da wannan addini, duka su nawa ne? Sai a ce a su ɗan kaɗan ne, inda a ce masu yi, inda a ce akan gaskiya suke da an same su da yawa. Duka da ya zo da wannan addini, waɗanda suka karɓa kiran ɗan kaɗan ne, ba su wuce ba a lissafa. Don haka duk yadda za a yi mutum ya yi ƙoƙarin dace ma gaskiya, ka yi bincike ka san mene ne gaskiya, kar ka rubi da yawan jama'a. Kan wannan aya insha Allah ya kamata mu takaita, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.